na rayuwan nan Baba na yayi maganan rayuwan nan Shaye shaye yayi yawa rayuwan nan Kisa kai yayi yawa rayuwan nan Sace sace yayi yawa rayuwan nan Talauci yayi yawa rayuwan nan
kaita canza ta kai mu
inda muka kaita canza ta kai mu
bitirwa shi ba nace mu gyara
bitirwa shi ba nace mu gyara
shaye shaye nan dan Allah mu gyara
shaye shaye nan dan Allah mu gyara
kisan kai dan Allah mu gyara
kisan kai dan Allah mu gyara
sace sace dan Allah mu gyara
sace sace dan Allah mu gyara
Download more on freenigerbeats.com.